Baby, you're just an illusion. You're only in my mind. Pleasure and confusion, confusion combined. Baby, you're just an illusion. You're only in my mind. Pleasure and confusion, confusion combined. Da 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 When all is just illusion, a dream became obsession. Baby, you're just an illusion. You're only in my mind. Pleasure and confusion, confusion combined. Baby, you're just an illusion. You're only in my mind. Pleasure and confusion, confusion combined. Da 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 da. A dream became obsession. And it's hard to fake emotions with all the space between us. A dream became obsession. Baby, you're just an illusion. You're only in my mind. Pleasure and confusion, confusion combined. Baby, you're just an illusion. Da 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 da